طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عدد ركعات القيام. أبدا ما نيكا ومنا فصل نقبشيني عدد ركعوئي دا واتومتنزي قيام الليل شن قيام الليل ركعة نوج. ما نيتي جاء عن عائشة رضي الله عنها يازو دقا عائشة يردع ألا تتبتا أغريتا. عائشة تكتوى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وتو النبي صلى الله عليه وسلم بكسنتي با ينا قاراوا ا cikin رمضان ko kuma wajen رمضان sama da rak'a 11 a cikin qiyamul laylin shi. Malam he yace wa sabata fi sahih aidan, haka kuma ya tabbata hadisi a cikin sahihul bukhari sahih al-Bukhari annahu cewa salla 13 raka'a, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallati raka'a 13. Malam yace wa sabata annahu salla 15 raka'a, haka kuma ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya sallati raka'a 15. Kama sabata anhu, haka kuma kamar yanda ya ƙara tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mine أنه قال النبي ياتي صلاة الليل صلى الدري مثنى مثنى بي 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 تي. فإذا خشي أحدكم الصبح إذن تينكو ياجس أوران الصبات كيتو الفجر يكيتو فليصلي واحدة توتر له ما قد صلى. تو يصلى تركا لا يسيتك سنتمشي وتوترن أبن دي صلى فلنشي فليس في هذا حد محدود, a cikin wannan babu wani iyaka wanda aka iyakance. Yace waqtara hadha jam'un min ahli al-tahqiqi, wato malamai wanda suke ma'abota tahqiqi sun zabi wannan, suka ce bal huwa qawlu amati ahli al-ilm, bari dai wannan shine fada ta da yawa daga cikin malamai. Waliza saboda haka al-murajjah fi adad ar-rak'ati salati tarawih inda al-hanabila, abin da yake rajihi a wajen malaman Hanabila. Malam yace inda al-Hanabila saboda shi yana mazhaba ta Hanabila ne, shi yasa ya kawo Hanabila 23 raka'a. Yace raka'a 23 a wajen Hanabila su suka wato suka tsida. Wa inda Malikiyya, a wajen Malikiyya fa 36, a wajen Malikiyya 36. وذهب اخرون الى انها 40, واسكما سنتي كان cewa fa sallan nan ta dare da ake a shamin nan raka 40 ce. Wa ala an takuna masna masna, ta kasance bibibibi za yi sallar qiyamul layli da ake nan nawa kuke yi malama masallaci 11. To a malikiya muna ayan malikiya ne ko malikiya 36 ake ya ana an saba musu. To sallar qiyamul layli da tarawih gabaki daya abu ne wanda yake da yalwa. Malamai sun yi sakanin kan iyakance ta ayi tahdidin raka'o'in nawa ne, raka'o'in nawa ne, saboda yazo hadisin harko da muka karanta cewa Aisha ta kasance tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba yana karawa a cikin Ramadan ko kuma wato Ramadan ko kuma wajen Ramadan sama da raka'a 11. To sai zamanto kuma yazo wata ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin raka'a 13. To kaga ni can Aisha ita abinda ta sani ta gani, kuma wata ruwaya tazo ta fadi abinda aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam, kuma wata ruwaya tazo cewa ruwaya Jabir yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yayi wa mutane sallan nan yayi salla raka'a 8 akai raka'a 8 akai lokacin da ya salla. Hadisin da muka ga ina Aisha lokacin da aka wuto aka sallata washe gari aka zo washe gari ma raka'a 8 akai. To kuma wanne ne, kuma an rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci qiyamul layli da raka'a 15. Kuma Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi lokacin da ya hada mutane ayi salla shi kuma nan lokacin raka'a 21 akai raka'a 21. To wannan sai malamai basu tamu ba suka tabbatar da cewa fa ga raka'a adadin raka'a da za a yi. To amma karshe abin da ya warware duka wannan abin ya kawo sauki shine hadisin da nan mallan ya kawo mana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce salatul layli sallar dare masna masna bibiyu ce to da aka ce ma bibiyu annabi ai bai gani ma ba dai kawo cha yi bibiyu in kana so haddari kai sali ka fara ka ringa kai dai me ake so kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce kai dai sai ce mine fa idha khashiya ahadukum as-subha idan ɗayan ku ya ji tsoron yana bibiyin nan kai ne ka fara tun ƙarfe 12 kake biyu kake biyu kake yi kake yi kake sai ka ji tsoron alfijir zai keto ma to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falyutir kai wutiri da raka'a guda kenan sai ta zaman toma ta maka wutirin sallolin nan da kai gabaki daya kenan ka gani sai muka samu saukin cewa abun menene kofa a bude take babu adadin da zaka ce bakin nan kak zaka tsaya mastata kenan iya inda zaka iya kana iya kai 11 kana iya kai 13 kana iya kai 15 kana iya kai 21 ko 23 kai har 40 ko har 36 ta malikiya har 40 har sama da hakan amma dai me ake so karshe kamar yana Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ij'alu akhir salatikum bil layli witra ku sanya wato sallaku ta karshe a raka sallaku ta dare ta karshe ku sanya ta zamanto mara ta zamanto wutiri kenan abun wannan yana da wato yalwa kenan ba wani abu bane ba cewa kaza za a yi ko kuma kaza za a yi sai mallan yace sifatu salatul qiyam min sifatu salatul qiyam ma yali siffar yanda ake salla ta dare yace idza salla ahadun 11 raka'a sallama min kulli raka'atayn mallan yace idan mutun zai sallaci raka'a 11 to abinda zai yi shine ya sallamince daga kowace raka'a biyu kenan kai biyu ka salamci kai biyu ka salamce kai biyu ka salamci yace wal afdal an yusalli 11 ala wasfi alladhi jaa fi salatihi sallallahu alaihi wasallam amma kuma abinda yafi shine ka sallaci sallar raka'a 11 nan akan siffar yanda tazo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to raka'a 11 da tazo yaya tazo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shine ruwaya min hadisi Aisha hadisi na Aisha da Allah ta tabbata a gare ta qalat take cewa ma kana sallallahu alaihi wasallam ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'a yusalli arba'an fala tasilu an husniha fala tasal an husniha wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tasil fala tasal a wata ruwaya fala tasal an husniha husnuhunna wa tuluhunna thumma yusalli thalathan to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai sallaci raka'a 11 Aisha take cewa annabi bai kasance ba yana ƙara sama da 11 a Ramadan ko a wajen Ramadan yace yana salla raka'a guda 4 ya fara da 4 kenan in yayi mine in yayi biyu sai ya tayaye tashi sai ya ƙaro biyu tukun he salamci kamar yadda ake salla azhar da asar da isha an gane ko kenan siffar wani kenan in yayi wannan hudun sai ya salamci Aisha tace kada ka tambaya game da irin wato kyawun sallar wannan da kuma irin tsawon su annabi yana salla baka ji ba Abdullahi dan Mas'ud yake cewa wata rana Abdullahi dan Mas'ud ko yace wata rana ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai kiyamul layl sai ce to yau ho ga rabasa ta samu daga ni sai annabi za a yi sallah ya tashi ya kabarta aka kabarta sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude suratul baqara ya ja sai ne ji ana amanar rasulu bima unzila an kare aka kare nan ne yace to shikenan na san kawai an kare ta an yi rukuyi yaji ya bude Ali Imran ko nisa'i nisa ya bude suratul nisa ya ja yace to yau fa ya kai ta yaji an bude Ali Imran yace yau fa tai sai da na nema in yi wani babban laifi shine in bar annabi ya yi da sallar shi to ka gani wajen izhi 10 annabi sallallahu alaihi wasallam yayi araka daya to ya ina liman mai masu tarawih shi yasa ai annabi sallallahu alaihi wasallam mai ake ta diga digan shi saboda sallah qiyamul layl har suke kumburi irin tsayuwa shi yasa in zaka tashi kai sallah kai ka dai ba masallaci ba masallaci fa to khaffifa annabi yace in zaka jagoranci mutane ka sauƙaƙa musu saboda a ciki akwai mai rauni akwai gajiyayye akwai mara layya akwai wanda yake da wata bukata kada ka zo an ce annabi yayi wajen izi 10 a raka kai ka shiga sallah kuma ka kama kai tayi ba ka kautawa to wannan shi kai to kenan irin kyawun su Aisha take cewa kada ka tambaye yanda tsawon sallan nan take da kuma irin kyawanta yace bayan yayi hudun wannan summa yusalli arba'at sannan kuma ya kara nawa ya kara hudu su ma kada ka tambaye irin yanda kyawun su yake kada ka tambaye irin yanda tsawon su yake to bayan yayi hudun nan ya salamce summa yusalli thalathan sannan yayi witri da thalatha guda uku kenan hudu biyu nawa kenan takwas ya kara uku 11 kenan ka gani irin siffar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan zai sallaci wato raka'a 10-11 kenan kai ne a gida zaka yi sallah sai kai hudu ka salamci kai hudu ka salamci sai kuma ka tashi kai uku to ita witri lokacin da zaka yi ta uku ya ne ne zaka yi ya ne ne siffarta
na'am kuma an ga inda ruku ya duka uku ko zaka ada me ta ta sana ada
bi zaka yi tabbaya ce muke dai ina zuwa daji ka eh sallama garba to kaiwa
bi zai ya ka duka a nan sai ka shafa guda
sai ya sallama guda to me zaka ce game da wannan magana zakai biyu sai ka tashi ba irin ba kai ba tahiya tunda witri ne zakai tunda gama su ne zakai kai witrin su zakai witrin su kenan aina zaka zauna zaman ka sai karshe shine witrin wato wannan an fahimta in zakai witrin kenan tayo sai malai yace wai idza salla tis'an faqat fal afdal an yasrud 8 rak'at summa yajlis wa yatashahhad summa yaqumu liyati bit tasi'a summa yusalli to idan kuma raka'a 9 ce zakai sallah da ita to malai yace abin da yafi shine duka 8 in ka jero su ba salam cewa ba salam cewa 8 in ka jero su a ka jero 8 in ga baki daya ba tahiya sai ta karshe zakka zauna kai tahiya to ita kuma in kai tahiya kuma yi ka tashi kai daya ta tara sai ka tashi kai ta sai ka salanci duka zakka jero su takwasim sai a karshe zakai sai a karshe malai yace fal afdal abinda yake mafi fici an yasrudu hasamani rak'atin summa yajlis wa yatashahhad kenan sai a takwas zakka zamna kai tahiyya summa yaqumu liyati bit tasi'a summa yusallim sannan ka tashi ka kawo ta 9 kenan ita ce witrin ka sai ka salamci yace malai yace wa idza salla 7 idan kuma zakka sallaci raka'a 7 yasrudu 7 wa la yajlis illa fi akhiriha kaga nan 7 in duka zakka jero sai a karshen ta 7 zakka zamna malai yace wa kullu hamisla hadha fil khams sai kaga ikwatan kwacin wannan a 5 in kuma rarraba zakai akwai zabi in kaga baka iya ba kaka je ka dauki niyyar yin 9 kuma kai ta 4 ka gani baka iya ba in kai ga bi irin yanda aka saba dama a tarawih me yasa ake ce mata tarawih saboda wannan sallam ce da ake ana dan hutawa shi yasa ake ce mata tarawih salatu tarawih kenan mu salatu tarawih muke kaka zo wata ranka ce ka ja mu duka 8 in kai ko kuma ka ja duka wannan in zakai a gida wannan sai ka jarraba wata ran ka jarraba irin siffofin da suka zo ya zamanto kai ma kai shi yace wa salas haka wato abin da ya shahi raka'a 3 yajuzu an yasriru habi an yasridu bi salamin wahidin bi shartin alla tushbihu bil maghrib kaji ko idan zaka yi da 3 sai ka jero su gabaki da sharadin kada kai tayi kamantacce niyya da ni da sallan magriba idza sallaha thalathan bi salamaini fa huwa akmal. Idan kuma kayi ta da sallama guda biyu shine yafi dacewa, kenan kayi in zaka yi uku kenan kayi biyu sai ka salamce sai ka karo dai ka salamce. Malam yace ita tafi zaman tawwa ta cika. Malam yace waja'a fi wasfi salatihi sallallahu alaihi wa sallam annahu qara'a fi raka'ati al-baqara thumma an-nisa thumma ali imran. Shi ya zo a irin siffa sallah annab sallallahu alaihi wa sallama ta qiyamul layl, wata ran ya karanta suratul baqara, ya karanta suratul nisa'i bayanta kuma ya kawo da ali imran. Ai annahu qara'a fi raka'atin wahida khamsata ajza, kai jizi'i biyar ya karanta, izhi nawa kenan, izhi goma. Malam yace waliza la yuhaqqiqu al-iqtida'u bin nabi sallallahu alaihi wa sallam fi qiyamihi man yusalli 11 raka'a man yusalli 11 raka'a bi 11 daqa'iq aw qaribun min zalik. Yace ka gani ba zai zamanto ba ka cika koyi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a sallar qiyamul layl. Kai ka ce kana koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam a sallar qiyamul layl, ka zo zakka yi raka'a 11 kuma akan minti 11. Kalla annabi fa nan izi 10 yayi duka a raka'a daya, izi 10 a raka'a daya. Kai yanzu izi 10 a tilawa ma nan masallaci in zaka yi izi 10 minti nawa kake, awa nawa kake? To ka gani akalla zaka yi awa 2 ko kayan kai izi 10. To izi 10 annabi a raka'a daya yake. To kai ka zo a masallacin naku gabaki dai kai ana tira ka ana mallan rumbo, ka zo a minti 11 kai da qiyamul layl gaba ɗaya kuma kace koyi kake da annabi sallallahu alaihi wasallam, kana neman irin ka samu yanda annabi yake qiyamul layl, ai kaga ba yayi ba. Kenan dole gwalgwadan yanda kai aiki, gwalgwadan yanda zaka samu wato lada. Kuma wannan irin qiyamul layl kaje bari mu je ɗan shafshafa ayi aje a gama, wannan duka abu ne wanda bai dace ba. Ya kamata mutun ya ringa ma kanshi wato karatun tanusu cewa wannan ibada da kake kanka ne kake ma. Ramadan din nan baka sani ba na wata shekara ya zo maka ko ba ya zo maka, ya zo ma ko ba ya zo ma ba, wanda ka dage ka zamuni ka je ka kai, in ma ya kasance babu inda ake yi sai irin wannan ta minti 11 ko wata raka'a kenan minti 1 kenan. Kai kokari ka kai ka koma gida ka yi in zaka yi mafifiyace ta haka. Malam ya gayi mana baya cewa idan ka san cewa a gida zaka yi wanda za a yi a masallacin nan, to abin da yafi shine kai a gida, kai a gida da ka zo wannan me ake ce mishi tsomi kalashi dan kadan an zo an gama, kai baka nutsu ba, ka huto kana shesheka duk wasu abubuwa an tada ma gajiya baka da sukar zama. Allah subhanahu wataala ya dace da mu. Malam yace wata haqiqul iqtida' bin nabi sallallahu alaihi wa sallam fi hadha albab yakunu kama kaman wa kaifan wa hadha huwa almatlub wa huwa alafdal. Ka samu tabbacin yin koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan baban shine zamanto kai tamkai yanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake, yaya yake sallar, yaya ya karantar ai, kuma kai matukar kokari kai irin yanda wato annabi sallallahu alaihi wa sallama yake. Wannan shine abin da ake nema, wannan shine abin da yake mafifici. Malam yace amma idza haqqaqa al-kammu duna al-kayf falam yaqtadi لأن القرآن دل على أن القيام يحسب بالوقت لا بالعدد. قال ربك قال سبحانه وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم عدنا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. كاغني ما نيتي تبتور سام واتو عدد واتو ركو إن النبي صلى الله عليه وسلم باوي كتي كاي إرن عدد ديكي ني أما بكي وآيان ديكي adadi nawa yake, aka ce 11 ko kai kai a minti 11, to shi kuma adadin 11 raka'a daya ma yi ta wajen awa 2 misali ya karanta minti 10 awa daya, kenan ka zan kai ina ji in a awa ɗayan ne ya kai 1000 nawa, to kun zanta kamo awa shi zanta kamo raka'a shi guda, to ka gani ai bai yi ba, kuma bai ka zo ba da yanda alqur'ani ya mana nuni akan shi. Alqur'ani yayi kididdige bi hasabil waqt la bil adad, daga gargadan lokaci alqur'ani ya bada, inna rabbaka yace ya'lamu annaka taqumu mi adana min sulusayil layl, kaga ɗayan biyun dare biyu cikin uku annabi yake tashi, duka a ce sallah ce yake, wani waje rabin dare wani waje sulusun shiga baki daya, yana yin kai kai taba yin sulusi misali a ce ka tashi tun sulusin dare yana fara nisful layl muntasiful layl misali yana fara ƙarfe 1 da rabi a ce ka tashi tun 1 da rabi kana yin sallah hasira alfajiri yake to baka gagauta ba kaga da wuya sai irin ramadan ya zo an fara tarawih shi ma ƙarfe 3 kun gama in ka fara ƙarfe 1 ƙarfe 3 awa biyu ce mafi yawa mafi tsawo a jima mafi yawa awa biyu ce ko kuma awa biyu da rabi kalla zaka samu wanda suke awa 3 ana ta sallah to kaga ne ai ba zai zaman to ba kai daidai da irin yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wato ya kasance yana to ala kulli hal dai malam yace fa'ala al insan akan mutun an yaf'al al anfa'a li qalbihi kai matukar yin abinda zai yi wa zuciyarka amfani zai yi maka amfani wallazi yartahu lahu da wanda zai zamanto ya sawwaka maka li anna ba'dun nas indahu isti'dad an yusalli 100 raka'a khafifa sai wasu suna nan shirye za su iya sallah raka'a 100 amma masu sauki wa fi misli hadha jaa a kwatankwacin wannan hadisi yazo a inni ala nafsika bi kasrati sujud nabi sallallahu alaihi wasallam yace kai matukar wato taimaka mini a kanka da kasaratu sujud shine abin da ya shafi kasaratu sala malan yace wa ba'dun nas wasu kuma ya shukku alaihim kasaratul qiyam wal qu'ud wato yawan tsayuwan nan da za a yi jima da yawan durkushi da za a yi yana tsananta akan su fa haza wannan kuma akan shi fa alaihi an yatil al qiyam was sujud wa aqrab ma yakunu al abdu min rabbihi wa huwa sajid to zaman to yayi tsawaita idan kai su masu sauki raka'o'in naka kai khafifai kenan zaman to ka tsawaita wato abin da ya shahi tsayuwar taka ko kuma ka tsawaita sujjadar taka wanda kuma mun sani sujjada aqrab ma yakunu al abdu min rabbihi wa huwa sajid mafi kusancin bawa da zai kasance yana kusa da ubangijin shi shine lokacin da yake cikin sujjada lokacin da kake cikin sujjada kana dab da ubangiji subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace wato fa aksiru minad du'a ku yawaita addu'a lokacin da kake cikin sujjada to idan ya zamanto ka rage adadin da zakai in ka iya sallah 100 ɗan kadan kai su shafshafa ka gama a'a rage adadin amma ka tsawaita wato sujjada da ruku'i sai ya zamanto ka ja lokaci kana yin sallah kana ibada ga ubangiji subhanahu wataala malan yace to wa ma huwa aula bil itala wanne ne yafi dacewa game da wato jan sallah koko yace fa kadi ikhtalafa ahli alilm fi tafsil bayna al italati al qiyam wa italati al sujud wa al ruku malamai sun yi sabani kan shin a tsawaita tsayuwa a sallah shi yahi ko kuma a tsawaita ruku'i ko kuma a tsawaita sujjada malan yace wa fi kulli wahidin minhuma ja'at al nusus bi fadlihi daga dukkan kowanne daga ciki tsawaita tsayuwa ko tsawaita ruku'i ko tsawaita sujjada duka nasoshi sun zo suna nuna falala akan wannan fa italatul qiyam wa huwa al-qunut al-mazkur fi qawlihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin kaga ni Allah yace ku tsayu ga Allah subhanahu wa ta'ala ku tsayu kuna masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kenan a ja tsayuwan nan lokacin da kake yin sallah kaga ni shi yazo da magana al-qiyam da ma'ana al-qunut ana sai yace wa zikrul qiyam al-qur'an wa huwa afdalul azkar wa afdalul kalam sannan kuma lokacin da ka tsaya kana tsimiye kake karantawa shine alqur'ani alqur'ani kuma shine mafificin wato ambatan Allah shine kuma mafificin zance kenan kaga lokacin da ka tsayu karatun alqur'ani ne kake ka zo da magana ce wadda take ta ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma shine babban zikiri babu zikirin da yake zikiri alqur'ani mai girma malan yace kenan kaga ni nan tsayuwa tana da falala sosai yace wa amma sujud ita kuma sujjada yazo aqrabu ma yakunu al abdu min rabbihi wa huwa sajid kama sabata fi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafi kusantan bawa da zai kasance da ubangijin shi shine lokacin da yake cikin sujjada idan kaga shi ma falala ce malai yana magana ne kan ku wanne ne yafi wanne zaka ringa tsawaitawa sai yace kuma wasaha anhu ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu cewa amma ruku amma dai sanne dai game da abin da ya shahi ruku'i fa azimu fihi rabb ku girmama ubangiji wa amma sujud amma sujada fa aksiru fihi min addu'a ku yawaita addu'a a cikin sujada fa innahu qamnun an yustajaba lakum ya cancanta ubangiji subhanahu wataala ya karba muku kidan kaga duka kowanne falala ta zo tsayuwa falala ta zo akan ta ruku'i falala ta zo akan shi sujada haka falala ta zo akan ta malai yace to falyahtar almuslim ma yanfa'u qalbahu wa yartahu lahu badnahu ina abin da yake kan musulmi shine ya zabi wanda zai yi amfani zai fi amfanuwa da shi zuciyar shi za ta fi amfanuwa da shi haka kuma wanda jikin shi zai zo mishi wato da sauki wanda ba zai tsananta ma jikin shi ya zamanto ya gaza ba malai yace falaysal muradu min alqiyamil layla ta'zibul mukallaf ba wai ana nihin cewa da aka ce a tashi cikin dare ayi qiyamul layli amma wai wanda aka dora ma wannan wato sallah wato wata azaba a'a ba haka nan bane ba yace bal maradu minhu wal hadafu min tashri'ihi yace bari ne abinda ake nufata da wannan da kuma hadafin da aka shar'anta mana yin qiyamul layli shine at-taqarrubu ila Allah jalla wa ala shine kusanta zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wat talazzu bi manajatihi da jin dadi da ganawa da ubangiji subhanahu wa ta'ala yace fa mislu hadha kwatankwacin wannan idza aqala alqiyam wa qara' alqur'an fihi ala wajhin ma'mur bihi bitadabbur wattartil yakunu qad fa'ala afdalus salaf ci dukan mutumin da kwatankwacin wannan idan mutun yazo yayi tsawaita tsayuwa a sallah ya karanta qur'ani a cikin wannan sallah ya karanta qur'ani akan yanda aka sabkar da alqur'ani ta yanda yana karanta yana tadabburi kana tuntuntuni mi ake wadi a cikin alqur'anin nan haka kana rera shi irin yanda aka rera alqur'ani to yakunu qad fa'ala afdalus salaf zaka kasance kayi mafificiyar sallah saboda kayi tsayuwa mai yawa ka karanta alqur'ani kuma kayi shi da tadabburi zaka gani sallar wani da wani ba daya ba wannan yana sallah yana tuna yana sanin menene ake kwari a qur'anin nan wannan kuma ya zo da man Allah ya sa bai karrace ba qur'anin bai san ba me ake kwari kaga ba daya bane da wanda yake tadabburin wato ayoyin Allah subhanahu wataala malai yace huwa tulul qiyam shine tsawaita wato tsayuwa yace wa idza wa in kana mimman la yahfazu alquran wa yashaqqu alayhi an-nazr fi almushaf ce idan mutum kuma ya kasance wanda bai harrace ba alqurani sannan kuma zai tsananta a gare shi wato duba game da abin da ya shafi kallon mushaf lokacin da ake karantawa aw la yusa'iduhu basaruhu fi italati alqira'a ko kuma ganin shi ba zai taimaka mishi ba wajen tsawaita qira'an nan masalan katankwacin wannan wa arada an yutila ruku'a was sujud to yayin nufaci zai iya tsawaita ruku'i da sujada falahu zalika kai ne misali baka harrace ba alqur'ani zakai qiyamul layl to sai ka dauki mushaf kake karantawa da shi daga alqur'ani kana karantawa to sai zaman to kuma ya tsananta akan ka shi ma baka iya ba ko kuma ganin ka bai iya dubawa kan mushafin nan sosai yanda zaka iya yin sallah to sai ji alaihi an yutila ruku'a was sujud yanzu zaka iya tsawaita ruku'i zaka iya tsawaita sujada balahi kinan ka tsawaita ruku'in ka balahi ka tsawaita sujada ka bal huwa al-afdal fi haqqihi wa ajrihi wa ajruhu azim yace a wajen a tamkar wannan haƙƙin shi game da wanda bai iya karatu sosai bai harrace ba alqur'ani kuma bai iya kallo yana yi to kinan ya tsawaita ruku'i da sujada shine abin da yafi kuma zai zamanto yana da ladan shi shima wanda yake mai girma malai yace wa ala kulli halin akan dukkan wani hali man qama al-laila fa huwa ala khairin dukkan mutumin da ya tashi ya qiyamul layli to wannan mutumin wato yana cikin wato abin da ya shahi wato alkhairi wanda yake mai yawa idan nan malai yayi mana bayani game da abin da ya shahi wato irin siffa ta ita qiyamul layli yanda annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ya kasance wato yanayi sai malai yace at-tafritu fil qiyam sura lokacin na'am minti 8 malai yace at-tafritu fil qiyam wato irin yasu wanda suke yin sakaki game da yin qiyamul layl yace inna mimma yusaf lahu an al-hirman zahiruhu ala kaseerin min an-nas wat-tafritu al-kabeer wa sawfa yandamu al-mufrit walada sa'atan mundib li anna hadha waqtu az-zar fa idha farata al-insanu fi hadhihi al-ibada aw farata fi ghayriha wa lam yabqa lahu illa al-fara'id fa min ayna yakmulu al-khalal al-waqi' fi hadhihi al-farida wa idha lam yakul lahu nasibun min al-qiyam wa dhakara wa dhikrun wa tilawatun fa huwa fi al-ghalib la yu'anu ala takmil al-fara'id malai yace game da wasu mutane wanda suke yin sakaki game da tashi cikin dare da qiyamul layl ce abu ne wanda yake abin bakin ciki a ce an haramta ma wasu daga cikin mutane da yawa tashi sallar dare sawawun a cikin ramadan ko kuma a wajen ramadan yace kaga ga wasu suna sakaki wanda yake mai yawa mai girma game da irin wannan salloli da ake bale yace bari wallahi zakai nadama a lokacin da nadama ba ta ma amfani a wannan lokaci yace saboda wannan lokaci na sallah na qiyamul layli lokacin wannan na ramadan lokaci ne na yin wato shibka kamar kai ne a lokacin damuna gashi nan ana ruwa kowa yana zuwa gona yana shibka kai ka zo ka zamna kawai kawai ko in ka je gona he dai ka zamna kowa yana shibka yana tai sai kai baka yi ba sai da aka zo lokacin da za a yi girbi kowa ka gani yana dawo daga ya je gona he ya doro motoci na bahun nan hasi kai kuma in ka je ka ga ciyawa ba komi baka shibka ba komi to ka gani lokacin nadama da zakai a wannan nadama ba za ta ma amfani ba yace fa idza farata al insani fi hadhihi al ibada aw farata fi ghayriha wa lam yabqa lahu illa al fara'id fa min ayna yakmul al khalal baqi fi hadhihi al fara'id idan ya zamanto kana sakaki ga irin wannan qiyamul layl da ake salloli da dare da ake bakai kana sakaki akan wannan akan ko wata ibada ma ba ta sallah ba to ai babu abin da ya rage maka kai al ibadu in ba farin loli ba da Allah ya farlanta ma to su kuma farin lolin wannan da kake yi dole a farillar da kake yi zaka samu halal za a samu wasu tawaya wani waje baka cika ba abu kaza to a cikin nafilfilorin nan da kai da su ne za a ringa cike ma gurbin wannan za a zo a ranar tashin alkiyama a zo sallolin ka tana sallar ka tana da wani halal tana da wani rauni tana da wata tawaya ko azumin ka yana da wata tawaya to ubangiji subhanahu wataala sai ya ce to a duba ma bawana a cikin nafilfilolin shi na wannan ibada in ta azumi ce nafilar ka ta azumi sai a kawo a cike ma azumin na farilla ko kuma sallar ka ta nafila da kake qiyamul layli da kake sai a dauko a cike ma wannan gurbi na farilla da baka cike shi ba to idan ya zamanto baka da nafilfilolin ha idan ka gani zaka yi nadama a lokacin da nadama ba zata maka amfani ba shi yasa malam yace idan baka samu barabo na abin da ya shahi wannan qiyamul layli da ake na abin da ya shahi ambaton Allah da ake na abin da ya shahi tilawal qur'ani da ake yi to ka san da cewa fa da wuya zaka iya samun cike farillan wannan da aka dora maka malam yace wa ba'dun nas wasu daga cikin mutane inda hu isti'dadun an yasharu al-layla kullahu yana nan yana shirye da zai iya raya daren nan yayi ba da barci ba ga baki daya summa idza arada an yutir raka'a yutir bi raka'atin sara a nafsahu amma idan ya tashi zai yi wutiri kana zauna kana iya zama kana ta kallon film duka dare ya kare ga baki daya amma karshen dare ka tashi zaka yi wutiri sai kai wata shabshab kawai da raka'a daya kuma kace ai aqallul wutir raka'a daya kawai da raka'a daya amma kana iya yin blanchan nui ga baki daya to kaga ai baka ma ba kanka mare yace fataratan yaglubu ha wa taratan taglubu wani lokaci wutirin ma tabarka wani lokaci kuma ka samu dai kai ta raka'a daya wa hiya raka'atun wahida mare yace raka'a daya ce wa daya kwal daya tak amma zaka ga baka iya yin ta amma zaka iya cika dare ga baki daya mare yace li annahu lam yu'awwid nafsuhu ala hadhihi al-ibada saboda mi saboda baka saba ma kanka akan yin wannan ibada bale yace wala shakka ba makawa anna qiyamul layla shaqun fi awwal al-amr cewa ba makawa wa qiyamul laylin nan abu ne wanda yake tsanani a lokacin farko a lokaci da farko abu ne wanda yake da tsanani shi yasa idan Allah subhanahu wataala ya sa ramadan ya zo aka yi kwanakin nan ana tashi qiyamul layli yi kokari bayan ramadan kada ka wasa koda kadan kadan ne so daya a sati ka dinga yi saboda idan baka ci gaba da yi ba to lokacin da zaka dawo kace zaka yi abu ne zai ma wahala ba za ka iya yi ba malam yace wa yahtaju ila jihadin nafs wa sidq ma Allah ci tashi qiyamul layli ho yana da buƙatar ya wato ya zamanto kai mujahadan ranka ki ka yaki ranka sosai tukun zaka iya tashi kai qiyamul layli sannan kuma he kana da gaskiya tare da ubangiji subhanahu wa ta'ala wa badalul asbab sannan kuma sai ka shinhuda abin da ya shahi sabubba misali ka sa wani rebe wanda zai tada ka ko ka kwanta da wuri yanda zaka iya tashi karshen dare da dukkan dai abubuwa da zaka dauka na matakai bane yace idza alima Allahu sidqal abdu a'anahu tabbas kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya san gaskiyar bawa ya san bawa yana da gaskiya akan wannan lamarin da yake kudirin da ka kudirce cewa zan ci gaba da tashi qiyamul layl Allah ya duba yaga da gaske kake to wallahi Allah zai taimaka maka ubangiji zai taimaka maka a wannan wa ba'du salaf wasu daga cikin magabata ya kuru suna cewa kabarati salatu 20 sana kabartu salatu 20 sana wa tan'amtu biha 20 sana ti yayi gugurmaya da abin da ya shafi sallah shekara 20 haka kuma ya samu ni'ima da wannan sallai wato wajen shekara 20 sai kai gugurmaya Allah ya san gaskiyarka dole abubuwa da zakai komi da zakai sai Allah ya san inda gaske kake tukun zai zira zaman to an taimaka maka haka ji ba Allah subhanahu wataala yace walaqad alif ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa lahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin sai Allah ya sani cewa kai inda gaske ne kake tabbas wannan abin da ka nufata zakka yi shi ko kuma a'a kawai ɗan asharuwan tsuntsaye ne a zo a yi a huce to Allah subhanahu wataala ya datar da mu insha Allah kenan gobe sai mu tashi ختم القران في القيام الله سبحانه وتعالى يدا تدمو الله ابنده muka fadi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shaye shi daga cikin zakatanmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin